in the future, we stumble, but we are rising again. We were bruised, but we are healing. We have recovered our footing. We have dusted ourselves off. And now we face tomorrow with confidence.
Mai girma shugaban majalisa, mun yi tuntuɓe amma muna tashi, an yi mana rauni amma muna warkewa, mun tashi da ƙafarmu, mun karkaɗe ƙurar da kanmu, kuma yanzu muna fuskantar gobe da ƙarfin gwiwa. Shugaba Akufo Addo kenan, yayin da yake jawabi ga majalisar dokoki kan yanayin da ƙasa ke ciki, kamar yadda sashe na 67 na kundin tsarin mulkin ƙasa na shekarar 1992 ya nuna, ya bayyana ƙalubalen da aka fuskanta a baya, yadda ƙasar ke cirwar murmurewa da kuma burin ci gaba mai dorewa a ɓangarorin tattalin arziki, ilimi, noma, tsaro, lafiya, wasanni da shirin da gwamnati ke yi kan babban zaben ƙasa mai zuwa. Hawa kuma shugaban ya dauki alhakin kalubalen da kasar ta shiga. Sai dai shugaban marasa rinjaya majalisar dokoki Dr. Cassiel Atuforsu ya bayyana rashin amincewa da shugaba Akufo Addo kan halin da kasar ke ciki, yace ƴan Ghana ba su jin dadin mulkinsa. Yace yanayin da kasar mu take ciki babu alamun alheri, ba mamaki talakawan Ghana da kwararru suke tsallakewa kasashen waje don neman arziki. Yace bi daga cikin ƴan Ghana uku ba su da aikin yi, lamarin da shugaban kasa ya ki tabowa cikin jawabinsa. Ya kara da cewa yanzu ana canjin dala ɗaya kan Ghana cedi 13, alhali a lokacin shugaba Mahama ana canjin dala ɗaya kan Ghana cedi 3.80. Masanin tattalin arziki Hamza Tijjani ya tsokaci kan ikirarin da shugaban ya cewa Ghana na farfaduwa a wannan bangaren.
To wannan maganar sa gaskiya ne, saboda daga shekara 2021 zuwa shekara 2023 yawan karin farashin kaya sai da ta haura sama da kaso 50 cikin 100, amma yau da muke maganan ga ta sauku ta kai kusan kaso 23 cikin 100. To wannan duka ci gaba ne idan muka yi dogaro da alkalin masu annan da kididdiga. To sai dai wannan yana da wahala cikin rayuwar mutan kasar Ghana. Mutane ba su gan wannan ci gaba cikin yanayin rayuwarsu na yau da kullum, saboda ana karin kayan amma ba yanda ake karawa na jiya ba. Wannan kuma bai yi alaka da irin kudi da suke samu wajajen ayyukansu ba. Maganganun da shugaban kasa ya yi magana ne cikin faifai, amma a duba a kasa yana da wahala a ce za a yi dogaro da wannan bayanansa baki daya.
Wasu ƴan Ghana sun bayyana ra'ayinsu game da jawabin shugaban kasa.
Ni ne Abdullahi Tirisu, kuma ji sakin garinmu ya fafada abubuwan jewa da ya faɗi. Komitin da ya fafari na duka shi da akwansu ba ana ba, akwansu kuma yana nan a pole ba yi ba.
Da alkawarin da
ya yi bai cika ba. Waɗansu dai ana kokari a yi amma ba yi ba. Kada politicians dai suka faɗi maganarsu, muna ji amma mu kuma da sojas na muna calculate abin da suke faɗiwa. Kama da mu ne ne future, insha Allah mu samu ko good leader da su ba abin da suke faɗi muna. Suna ake da shi.
Suna na Alhaji Jikan Karki Sabon Zango unguwan Karki. Abin da dai amin rai ne shi ne batun da ya yi kan batun fadace-fadace na bako. Idan da ta yi kuma da suka aka ɗauka saboda a kiyaye wannan fadace-fadace. Na biyu kuma din da bai taɓa ba shi ne yanda da a yi a samu aiki. Waɗanda ba su da aiki a cikin wannan gari namu suna da yawa ƙwarai da gaske, kuma kullum ƙaruwa suke yi.
‘Yan majalisar dokoki za su fara muhawara kan jawabin yanayin da ƙasa ke ciki a yau Laraba 28 ga watan Fabrairun 2024. Idris Abdullahi Baƙo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.